بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمتنا رب العالمين يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ƙara godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi da ya rami mu zuwa ga irin wannan rana ta yau ranar Alhamis yau muna 28 ga watan Shawwal wata na 10 na hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta 1447 kuma rana take daidai da 16 kenan ga watan 4 watan April na miladiyar Annabi Isa dan Maryam shekara ta 2026 kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis irin wannan lokaci muna darasi ne akan abin da ya shafi fiqhul malikiyya to a yau ma in Allah ya so zamu ci gaba daga inda muka dakata cikin wannan darasi kuma in Allah ya so muna cikin littafin Iziya ne kuma za mu tashi daga inda muka dakata a darasi na rana ita yau idan ba a manta ba ko in an manta din to muna tunawa cewa rana ita yau muna darasi ne ko muna karatu ne a cikin ababen da yake mustahabbai ne cikin sallah ababe wanda yake an so mai sallah yayi waɗannan ababe duk abin da aka ce mustahabi ne ma'ana in baka yi shi ba babu zunubi in kuma kai akwai ƙarin lada in ka aikata ana samun ƙarin lada to wannan shi muke karantowa ga abin da ya shafi sallah malam ya ce waɗannan ababe bisa lissafin shi sun fi 30 da haka duk darasin mu na satin da na gabata a cikin su muka yi darasi to har yau ma ga saura nan za mu tashi ana wa littafin shafi na 98 shafi na 98 shidara ta 1 2 3 4 5 6 shidara ta 8 din ka kirgo daga sama daidai inna malam yace wattawarruku fil julusaini wattawarruku fil julusaini in ka zo shafi na 98 in ka kirgo daga sama shidara ta 1 2 3 4 5 6 cikin shidara ta 8 ga daidai gurin nan an ganshi ko Allah ya taimake mu malam yace wa tawarruku fil julusaini mustahabi ne yin zama na tawarruki tawarruki a wajen zama to mustahabi ne ga wanda yake mai salla a cikin dukkanin zaman guda biyu menene tawarruki ko kafin nan kuma yace wa baina sajadataini haka nan yin zaman na tawarruki tsakanin sujudu guda biyu in an yi sujuda ta farko kafin a koma ta biyu shi ma ayi zama wanda ake kira zaman tawarruki mustahabi ne ya ake yin zaman tawarruki menene zama na tawarruki malam isifanta muna ya kwatanta muna yace wa huwa ayyufiri bi warakihi al-aysari ila al-aradi shine mutum ya dora tsuwayewan shi na bangaren hagu ya tabbatar ya kai kan kasa tsuwayewan shi na hagu ya kasance ya zauna akan shi yana kan kasa wa yakhrij rajlaihi jami'an sai ya fitar da dukkanin kafafuwan shi guda biyun min janibihi al-aymani ta bangaren daman shi kafar shi ta hagu ya lankwashe ta ya zauna kan duwaiwan ya turo kafar ta fito tsakanin kafar shi ta hagu wa yansibu qadamahu al-yumna kafa shi ta hagu ko sai ya kafe ta a tsaye diddigin ya kalli al-qibla saman ta diddige ya kalli sama diddigin ta ya kalli sama ba al-qibla ba kan babban yatsan kafar hagu ya kalli al-qibla diddigin ya kalli sama sai ya zuro kafa shi ta dama karkashin kafa shi ta hagu sai ya zauna akan tsuwayen shi na hagu wa batini bibihamil yumna cikin tafin dan yatsan shi na hagu na dama na kafar hagu cikin tafin cikin dan yatsan shi na kafar hagu ya kasance ya fuskanci al-qibla kuma ya shimfida shi ila al-ard akan kasa wayun sibil isra ya kafa kafar hagu diddigen ta ya kalli sama diddigen kafar hagu ya kalli sama waya ra'u kafaihi ala fakizaihi ya dora tafukan hannuwan shi akan cinyoyin shi to irin wannan zama shi ake kira zaman tawarruki shine zama na tawarruki mutum ya zauna kan doyewan shi na hagu kafa shi ta kan doyewan shi na hagu kafa shi ta dama sai ya kafe ta babban yatsan kafar sai ya kafe shi kan kasa ya daga diddigen shi sama waccan kafa ta hagu in ya zauna sai ya sako ta karkashin kafa dama ta dan fito waje daya to irin wannan zama shine malam yace mustahabbi ne in an yi sujjada ta farko kafin a tafi ta biyu ayi irin wannan zama sannan kuma in ana cikin tahiyya ayi irin wannan zama in ba ayi ba sallah ta yi sai dai an rasa ladan mustahabbanci Allah ya taimake mu malam yace mustahabbi na gaba wattayamun bisalami ala mafarud li kulli musalli karkata kai wajen dama lokacin da za a yi sallama ga kowane mai sallah kuwa da liman da mamu da mai sallah shi kadai in za a yi sallama to a dan kada kai wajen dama dan kada kan nan da ake wajen dama mustahabbi ne ba farilla bane inda ba za a yi shi ba ba abin da ya shafi sallah in an yi shi kuma an kara samun lada ne kuro ya ake kada kan nan wajen daman malam sai ya sifanta yace wa huwa ayyu shira bi ra'sihi mutun yayi nuni da kanshi qubalata wajhihi sai tun fuskar shi ya so musallama kanshi yana fuskanta al-qibla ma'ana fuskar shi tana fuskanta al-qibla daga nan zai fara sallama wayata ya man biha qalilan sai ya dan kado kan kadan idan kada fuskar shi kadan wajen dama bi haythu tura safhatu wajhihi ta yanda sahun bayan shi za su ga gefen fuskar shi za su ga gefen fuskar shi wannan shine mustahabbi dan kada kai din ba sallamar ba ita sallamar farilla ce sanda za a yi sallama a dan kada kai din nan wajen dama to shi ko mustahabbi ne ya ake yin shi shine mutun yace in zai fara sallamar ya fara ta fuskar shi tana saitin al-qibla fuskar shi tana saitin al-qibla idan ya fara sallama anan kafin ya gama sallamar sai ya dan kada kai shi haka kadan wajen dama ya mun qalilan dan kadan sai dan kado kan ya kara sallamar shi a wajen dama an fahimta ko ba girgiza kan ake yi ba yauwa ba kuma sai an waigo an ga sahun baya ba malam yace kadan misali sanda mutum ya gama tahiyya ya gama addu'o'i shi zai yi sallama sai ya fara sallama shi fuskar shi tana fuskanta al-qibla kamar haka assalamu alaikum lokacin da zai ce alaikum din nan sai ya dan kada kanshi wajen dama hatta yanda sahun baya za su ga gefen fuskar shi ba fuskar karara zai waiga musu ba gefen fuskar shi ina fata an gane ba sai ya waiga baya ba to wannan mustahabbi ne na'am mustahabbi na gaba malam yace wal nazaru ila mawri'is sujudi mutum in yana tsaye lokacin da yake karatun fatiha da karatun sura to ya kafa idan shi daidai inda zai dungura goshin shi shi ma wannan mustahabbi ne fi qiyamihi a lokacin da yake tsaye sanda mutum yake tsaye cikin sallah kada ya daga idan shi yana hango nesa ya kafa idan shi kusa daidai inda zai dora goshin shi kada kallon shi ya wuce nan sai inda larura kallon shi ya kasance yana saitin inda zai dora goshi shi ma wannan malam yace mustahabbi ne ina fata ana bi Allah ya taimake mu mustahabbi na gaba yace wa bashiratu al-aradi aw ma tumbituhu bil wadi'i wa lakafaini da kuma mutun ya dukus lokacin da mutun zai yi sujada ya tabbatar ya dora fuskar shi akan kasa ya tabbatar ya dora tafukan hannuwan shi akan kasa ko kuma wani abu wanda yake akan kasar kamar kan dardumar shi ko kan abin nan din shi ko kuma in gurin akwai ciyawa akan ciyawar gurin ko kan yashin da aka zuba gurin ya dai tabbatar goshin shi da hancin shi ya kai kan kasa kaiwa na hakika ba dan tsotsanawa ba sannan tafukan hannuwan shi su ma sun kai kan kasan nan ba ya dage sai ba kuma ya cokala in ya tso haka ba in yayi haka sallar tayi amma dai mustahabbi ne tafin hannun ya kai kasa ya shimfida shi akan kasa ko kan wani abu wanda yake kan kasa yin wannan malam yace mustahabbi ne mustahabbi na gaba malam yace wal mashayu ila salati bi waqarin wa sakinati da kuma tafiya wajen sallah sanda mutum ya taho zai je masallaci zai je wajen sallah to ya taho cikin natsuwa ya taho cikin lura ita ma wannan mustahabbi ne ya taho ya hangi an fara sallah ko ba a fara sallah ba an yi ruku'u ko ba a yi ruku'u ba kai ko liman bai iso ba ya taho a hankali cikin natsuwa tare da lura ya shigo masallaci cikin hayyace shi yin wannan mustahabbi ne tahowa cikin natsuwa din nan mustahabbi ne daga gidan shi ko daga rumfan shi ko daga ina zai je zo masallaci to ya taho cikin natsuwa ko da ko ya taho farkon lokaci ko da ya taho ƙwararren lokaci yin haka mustahabbi ne akwai inna rashin yin wannan yake zamowa haramu misali lokacin da mutum ya taho zuwa masallaci sai ya hangi an yi ruku'u to a lokacin ya canza tafiya ya yi sauri ko ya rugo da gudu to nan kuma haramun ne ya rugo da gudu dan hangen an yi ruku'u kada wannan raka'a ta kubuce mashi nan kuma ya yi haramun da yawa hakan yakan sa ma ya ɓata sallar shi sallar tana iya ɓaci gaba ɗaya in ya kasance an taho da irin wannan tahowar domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan ɗayan ku ya taho zuwa masallaci fa alaikum bis sakinati wal waqar ina umurtar ku taho cikin natsuwa ku taho cikin lura ko da kun hangi an yi ruku'u ko da kuna da tabbacin wannan raka'a za ta kubuce muku to kada ku rugo kada ku yi sauri kada ku yi hamzari ku taho a hankali ku shigo masallaci a hankali ku shigo cikin sahu a hankali ku yi kabbara harama cikin natsuwa amma adarakum fasallu abinda kuka iske liman bai sallata ba ku sallata tare da liman amma fatukum fa'atimmu abin kuma da ya kubuce muku akai ba ku nan illiman ya sallami he ku ciko ku illiman ya sallami he ku rama wannan haka ka'ida take domin in ka rugo da gudu ko kai wa hamzari kai wa sauri ka watsu da takalma ba kofar masallaci ka shigo masallaci a sukwane ka shiga sahu ko kafin maka kai tsaro ka kabbara harama ka durƙusa kai ruku'u da yawa kana lalata sallar daga nan da yawa sallar tana ɓaci daga nan domin me ita kabbara harama ba a yin ta sai daga tsaye in aka yi ta ba daga tsaye ba to ba ta yi ba daga duk inda ku aka bar kabbara harama ba ta yi ba to sallah ba ta yi ba duk inda kabbara harama ta baci sallah gaba daya ta baci sai ka zo a guje sanda ka zo kabbara haraman nan sai kai ta cikin ruku'u tun daga can ma ka duko sanda ka ce Allahu Akbar kaga ba kai kabbara harama daga tsaye ba yin kabbara harama daga tsaye farilla ne tun daga nan mutun ya lalata sallar shi babu sallah kana kwaɗe ka samu wannan raka'a to kuma ka bata sallar gabaki daya gara ka hakura da wannan raka'a ka rama ta daga baya abu na gaba wanda yake iya faruwa in ka shigo cikin sallar nan da irin wannan yanayi ka zo da hamzari ka zo a guje ko da kai kabbara harama daga tsaye to kuma zaka shiga sallar ba natsuwa domin kayo gudu zaka shiga kana haki kana shesheka kaga babu natsuwa natsuwa kuwa farilla ce a cikin sallah daga dukkanin mazhabobi tun daga farkon sallah har ƙarshen ta sai mai sallah yana cikin natsuwa sannan sallar shi tai to in aka shiga sallar ba natsuwa to sallar ba tai ba tun daga nan an bata sallah tun daga nan sallah ta lalace ashe kaga kenan dan hangen wai ga yacin an yi ruku'u kayo hamzari wai dan ka samu wannan raka'a kuskure ne ba dan karami ba zaka bata sallar ka gabaki ɗayan ta zata lalace ɗayan biyu ko dai ya kasance ka shigo ba natsuwa ka fara sallar nan ba natsuwa alhali natsuwa ko farilla ce cikin sallar ka bata sallar ka tun daga nan duk da kowa inda zaka yi nan gaba babu su sallar ma gaba ɗaya babu ita bata amsu ba a bata amsu ba babu ladan kokobo ko kuma ka zo kai kabbara harama na cikin ruku'u abinda ake so in ka zo ka tarar da liman cikin ruku'u ka zo ka tsaya sai ka tsaya kyan kai kabbara harama ka tsaye Allahu Akbar kana tsaye ta ko ka sauke hannu sannan ka tafi kuma da kabbara ko Allahu Akbar ka iske shi cikin ruku in ka same shi haka shikenan in baka same kada ka zo kana Allahu Akbar duk gaba daya da kabbara harama da kabbara ruku duk gaba daya wannan sallah ba ta yi ba kabbara harama sai an yi ta daga tsaye har in ma kana rike hannu kamar yadda wa'ansu malaman suke cewa kabbara harama in ka ce Allahu Akbar to sai kuma kai haka ta ko sannan kuma ka saki ka ce Allahu Akbar ka tafi ruku'u an gane wannan ko ma'ana dai kai kabbara harama ka a tsaye kuma cikin natsuwa sannan ka tafi cikin ruku'u in ka samu liman la ba'asa in baka same shi ba to kai asarar wannan raka'ar karama ta daga baya ko da ku raka'a karshe ce ya fi ma sauki fiye da ka zo a guje fiye da ka ce dole sai ka samu wannan raka'ar in kana buƙatar samun raka'a kowace tare da liman me yake hana ka taho tun da wuri ai sai ka taho masallacin tun da wuri ka san karfe 1 da rabi kila ake sallah masallacin ku to kai karfe 1 taho masallaci mana ko 1 da kwata taho masallaci mana haka sai ka zauna ma har kai lafiya fili ka jira liman ba shikenan ba wace raka'a da ta kuce maka in kai haka babu to karfe 1 da rabi ake sallah baka tashi alwala ba sai 1 da rabin sannan ka tattara alwala kuma ka taho duk da haka dai kuma kada ka a farko ta kuce maka sai ka sharu a guje ba dadi bane ba wannan tun wajen alwalar sai ai sallar babu alwala sannan a zo wajen sallar bata ta Allah ya taimake mu ina dan tsawata bayani ne akan wannan domin mafi yawa muna wannan kuskure ba dan kadan ba muna aikata wannan kuskure ba dan kadan ba da yawa a ga an rugo a guje ku an saki kafa sarab 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 ana bangada juna kofar masallaci ana wadar ta kalama kuskure ne a kuskure ne in ma an cika ka'idar an shigo da ɗan natsuwa natsuwar an yi kabbara harama daga tsaye to an yi haramu an yi haramu in ma sallar ta yi bare kuma sai sallar ta zo a bata ta ba ta yi ba kuma a yi haramu a bata goma ɗaya bata gyaru ba Allah ya kyauta saboda ka don Allah don girman Allah mu gyara in muna son samun raka'a to mu taho tun da wuri in ko muka riga muka tawakkurar lokaci to mi hakuri da abin da Allah ya kaddara in Allah ya so ka samu ko da raka'a karshe ce shike da ita Allah ya kaddara zaka samu Allah ya taimake mu na'am malam yace musahabi na gaba wal itidal sufufi jeran ta saho gyara saho daidai ta saho mustahabbi ne a cikin sallar farilla Allah ya taimake mu kenan daidai ta saho yanda ya dace yana daga cikin abin da ke mustahabbi ga sallah a fahimtar wasu daga cikin malaman malikiyya Allah ya taimaka dan haka ya kasance magabata na kwarai suna kula da saho kwarin gaske da yawa a lokacin magabata lokacin sahabbai lokacin tabi'ai da tabi'u tabi'in liman bai fara yin kabbara harama sai ya tabbata saho ya ga ya daidaito in sahun nan karamin masallaci ne ɗaya biyu ne liman da kanshi yake tsayawa ya tabbatar da saho ya jeru saho ya daidaito sannan sai ya kabbara harama in ko masallaci kato ne akwai saho da yawa to amma lokacin magabata a ko inda ake warewa musamman aikin su daire ta saho in an tashi za a yi iqama ba a fara iqama ma sai an bi saho saho an tabbatar kowa ya gyara sai a ce maliman an daidaita bismillah sai sai a yi iqama an gane wannan ko dan kula wasu da saho to mu kula da daidaita saho din nan duk inda saho yake babban karewa yake karkacewa to zakatun masu sallar ma suna karkacewa shi dan yakan samu dama ya karkata da zakatun su a lokacin da ba sa daidaita saho in ko suna daidaita sahun su to suna kare kafafe waɗanda shedan zai iya kawo musu rikici cikin sallar su ko cikin zamantakewa su ta yau da kullum Allah ya taimake mu malam yace yana daga cikin mustahabban sallar wa tarakul basmalati fil fariilati in karanta basmala a sallar farilla yana daga cikin aiki da mustahabbanci a fadar waɗansu daga cikin malaman malikiyya wasu daga cikin malaman malikiyya suka ce rashin karanta basmala a wajen sallar farilla yana daga cikin abinnan mustahabbai na sallah an fahimci wannan ko Allah ya taimake mu basmala din nan kamar yadda muka yi bayani can ina ga ko cikin tafsiri ne wa'in suna cewa aya ɗaya ce daga cikin ayoyin Fatiha wasu sun ɗauka aya ce daga cikin ayoyin Fatiha wa'in suke da wannan fahimta in ba a karanta basmala ba to babu sallah ma'ana Fatiha ba ta cika ba sai an karanta basmala din nan ne sannan Fatiha ta cika sannan ake yin sallah in ko ba a karanta ba to ba a karanta Fatiha ba masu wannan ra'ayin su kuma sai suka kasu biyu su ma wasu suka ce ana karanta ta a bayyane a cikin sallah din wasu kuma suka ce a asirci ake karanta basmalar sai a ci gaba da karatun Fatiha a bayyane ko da ku a bayyane za a yi karatu ko da sallar magariba ce da isha'i da asubahi in aka zo za a yi karatun Fatiha sai a karanta basmala din a asirce sai a tashi akan alhamdulillahi rabbil alamin kuma a bayyane da dai sauran irin wa'annan to amma malaman malikiyya suka tafi a bisa cewa ba a karanta basmala a sallar farilla amma ana karanta a sallar nafila an fahimci wannan ko wannan wanda ra'ayi ne daga cikin wa'ansu daga cikin almajiran Imam Malik wasu kuma sun ce ana karanta babu ma ko kwanto akai kamar Shafi'iyya mazhabar Shafi'iyya so har in ma ba a karanta basmala ba a farkon Fatiha to ba karanta Fatiha ba har in ba a karanta basmala ba a farkon Fatiha to ba karanta Fatiha ba Allah ya taimake mu ma'ana dai mawru'i ne na tattauna tsakanin malamai wajen karanta basmala din na farkon Fatiha tsakanin malamai sun tattauna akwai hadisi da dama waɗanda suka gangaro bisa wannan ra'ayi manzon Allah yana karanta ko bai karantawa wani sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yayi sallah ba daya ba ba biyu ba bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi sallar nan bayan sidina Abubakar yayi bayan sidina Umar yayi bayan sidina Usman amma dukkan su beje suna karanta basmala ba a farkon Fatiha yace beje ba wasu suka ta abin su ce to ba a karantawa kenan wasu suka ce a ana karantawa sai dai asirce ake karantawa ana karanta asirce ne sai akan ta Fatiha kuma a bayyane wallahu a'lam to amma dai ana abin da muke karanta mutakin malikiya sun ce makruhi ne karanta ta wato a cikin sallar farilla Allah taimake mu malam yace mustahabbi na gaba wa zikiru ba'da salami min salawat yin wato yin azkar bayan an yi sallama daga cikin salloli in an yi sallama to mutun yi wani al azkar bayan wa'annan bayan yayi sallaman nan daga sallah mustahabbi ne wal azkar din nan bil azkar al waridati da azkar wa'anda suka zo daga sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar karanta ayatul kursi da haka malai yace ka qira'ati ayatul kursi kamar karanta ayatul kursi da sauran wa'ansu azkar wa'anda aka ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan yi ko wasu daga cikin sahabbai su kan yi an gane wannan ko karanta wa'annan mustahabbi ne sannan kuma sai mutun ya biyo baya da addu'o'i ya roki Allah abinda yake bukata ko kuma abinda yake tsoro roki Allah ya kare shi daga gare shi muna da cikin mustahabban sallah ne fara ila yau malai yace wa tasbihu salatan wa salatina da yin tasbihi cewa subhanallah 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 ayi sau 33 wa tahmid salatan wa salatin da hamdala walhamdulillah ko alhamdulillah alhamdulillah 33 shi ma wa takbir da kabbara salatan wa salatina suma 33 Allahu akbar Allahu akbar ko kuma wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar 33 wa katame mi'a in aka yi 33 uku sau uku ya zamo 99 wa katame mi'ati a cika ta 100 din la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir to fadar wannan mustahabbi ne a lokacin sallah in mutun ya gama sallah mustahabbi ne ya wa'annan ababe Allah ya taimake mu to kuma wa'annan tasbihai ana yin su ne fa cikin natsuwa daki daki ba ana yin su bane kurin taba tarbin in mai amfani da tarbi ne ko kuma taba yin yatsun kurin tasbihin da ayi shi dalla dalla yadda za a tabbatar da an cika 33 ukun nan misali subhanallah 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 33 chip chip walhamdulillah cikin natsuwa suma a tabbatar an yi 33 wallahu akbar suma a tabbatar an yi 33 wannan shine akai mustahabbi amma kullu an zuwa wannan to kaga ba a tasbihi ba an fahimci wannan ko ba a tasbihi ba an yi kunkune dai a yi shi daki daki kowanne ya fito da kyau shine yake mustahabbin haka aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka sahabban shi suka yi Allah ya taimake mu in mutum zai iya wannan tazbihi ba zai rude ba to an fi so ya kirgan nan da ɗan yatsun shi ya kirga da ɗan yatsun hannun shi in zai iya ba zai rude ba hasali in ma zai iya to an fi so ɗan yatsun ma ya yi da ɗan yatsun dama kurum kada ya hada da na hagu yi amfani da na daman kurum kirga zai yi guda biyar tunan subhanallah 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 in zai kirga da haka in kuma zai kirga gaban sai ya kirga gaban yatsun kaga 1 2 uku, hudu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara, goma, sha daya, sha biyu, sha uku, sha hudu, sha biyar. Haka duk inda ya taba yayi sha biyar, in ya kara dawowa yayi talatin sai ya kara uku, ya gama kabbarbari kenan. Misali, subhanallah, 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 kun ga 30 sai ya kara subhanallah, 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 ya gama da wannan. In ko ba zai iya haka ba, to yayi da ɗan yatsun duka na hagu da na dama, ya kirga dai 30-30. In hakan ma ta gagara zai iya gigi cewa ko ba zai iya riƙe lissafin ba, kai babu laifi amfani da tasbahi. An san tsara ba wannan ko? Yau wata dama an ƙidaya ko ina 33 an sa alama, babu laifi kai amfani ta in baka iya da hannu. Ba dole sai da hannun ba, ana son dai duk wata hanya da zaka bi ka cika 33 din nan ba shakka, to ka bi wannan hanya. In zaka iya da hannu kai, in tsakon kuri zaka aje gaban ka karka dauka kana ajewa, ya danganta. In kuma tasbin ya fi sauki to sai ka yi da shi. Akwai ma mai lamba ko wanda danna zaka rika yi yana nuna maka lamba, ana yi da shi ko ka ga shi hannun yara, to ko da shi zaka yi. Abinda ake so dai ka tabbatar da kayi 33 din nan kuma cikin natsuwa, cikin kwanciyar hankali. Sannan a koma ayata hamidi 33 shi ma, sannan a koma ayata kabiri 33 shi ma. Allah ya taimake mu. Ya tabbata hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wata rana ɗaya shi Fatima matar na Ali ibn Abi Talib ta je gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato babanta, tana neman ya taimaka mata da yar aiki saboda aikace-aikacen gidan miji ya yi mata yawa. Ta yi wannan ta yi wannan, a ba ta yar aiki wacce za ta riƙa taimaka mata aiki. To sai ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya gida, sai ta bar sallahu a gidan in ya zo a faɗi mai. Sanda ya zo bayan sallar isha'i aka faɗi mai ga abin da ɗiyarka ta zo ta bar sallahu a taimaka mata da aiki saboda aikace-aikacen gida. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bari gari ya waye ba, a cikin wannan daren ya tashi ya tafi gidan Ali ibn Abi Talib, ya je ya sallama ya shiga har cikin gida har cikin ɗaki, ya samu Ali ibn Abi Talib da matar shi Fatima ɗiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ɗakin. Sannan ya zauna ya ce, na samu saƙonki ya Fatima, kin ce a taimaka miki da yar aiki saboda aikace-aikacen gida su ne miki yawa. Sai shi, to ko kuna so in ba ku wani abu wanda ya fi yar aikin nan? Ta ce, ƙwarai kuwa. To shi ne sai ya koyar da ita wannan, ya ce a kowane lokaci in aka yi sallah ku yi tasbihi subhanallah 33 da hamidi 33 da kabiri 33, ya fi a bakiyar aikin. Ina fata an gane. Allah ya taimake mu. Malamai suka ce, kun ga kenan, ba da aikin ba haramun ba ne a ɗauki yar aiki da ta yi mata gida aiki, domin manzon Allah ba cewa ya yi haramun ne a baki ba. Amma kuma ga wani abin da ya fi wannan, kuma sai ya ƙara karantar da mu kamar da malaman suka ce, mace ta riƙa aikace-aikacen gida wajen aikace-aikacen abin da ɗin miji. To akwai lada mai tarin yawa wacce aka ɗaukar mata yar aiki, tana rage wannan ladan daga gare ta, tana rage makanta wani ƙaton lada, ta yi komi da hannunta in za ta iya gwargwadon hali, shi ne mafi ala. Allah ya taimake mu. Na? Akwai samun lafiyar jiki, in ji mala. Eh, tana motsawa ƙwarai ku mala, ce akwai samun lafiyar jiki. To Allah ya taimake mu. Don haka ko manyan matan ma waɗanda aka rufu aka tada kai, zaka ga wayansu matan ko da an dauko musu yan aiki to amma duk abin da ya shafi na mijinta ne misali in an dauko mai dafa abinci to abincin da mijin zai ci tana da dafa mishi ita ko ce aiki ne ta dafa na mutanen gida na wane ne da sauransu amma duk abin da ya shafi na mai gida ne abincin mai gida ka samu ita matar auren nan ita za ta miƙe ta yi ba ta sa harke ta yi wannan ba akan sami irin wannan dan dai ta rabota da wancan lada to Allah ya taimake mu ma'ana dai dauko aikin ba laifi bane amma ke ma ki samu wani abu da ki rika yi na wani aiki na mijin nan naki kina motsa jiki kamar yadda mallam ya ce da a samu lafiyar jiki sannan kuma kina rabota da lada Allah ya taimake mu wannan fasali ya zo karshe a yau kuma a yanzu da mustahabban sallah wajen guda 30 da wani abu Allah ya bamu dacewa Allah ya bamu ikon aiwatarwa to sai kishiyar mustahabbi kuma shine makaruhi shine kishiyar mustahabbi wa'annan qawaid na fiqhiyya guda biyar ina ga mun sha bayani kansu cikin karatun madahalar ko akwai wajibi akwai haramu akwai sunna akwai mustahabbi sannan sai mubahi kowane da matsayin shi duk abin da aka ce a shari'a aka ce wajibi ne to shine duk abin da in kai zaka samu lada in baka yi ba zaka samu zanibi shi ake ce ma wajibi abin da in kai shi to zaka samu lada idan baka yi shi ba kuwa zaka samu zanibi to wannan abin shi ake ce ma wajibi kishi yashi haramun shi kuma haramun shi ne duk abin da in kai zaka samu zanibi in baka yi ba kuma zaka samu lada in kai zaka samu zanibi in baka yi ba zaka samu lada shine kishiyar wajibi sai sunna abin da ake ce ma sunna shine abin da in kai zaka samu lada idan baka yi ba to baka da zanibi in kai zaka samu lada idan baka yi ba baka da zanibi an fahimci wannan ko to ita sunnan nan ita kasu biyu akwai muakkada sannan kuma akwai mustahabbi sunna muakkada sunna mai karfi to akwai sunna mara karfi ita ce mustahabbi duk sunna ce da mustahabbi da sunna duk in gida ɗaya ne abinda in kayi zaka samu lada idan baka yi ba kuwa to babu zanibi an fahimci wannan ko to sai na uku a na hudu shine makaruhi makaruhi shi makaruhi shine abinda in kai babu zanibi amma inda baka yi ba to da ka samu lada in ka aikata ba za ka samu zanibi ba amma inda baka yin ba kuma to za kuma ka samu lada kuma shine kishiyar sunna an fahimta ko kun gane yadda abin yake wajibi in kai akwai lada in baka yi ba akwai zanibi haramun in kai akwai zanibi in baka yi ba akwai lada sunna da mustahabbi a dunkule suke in kai akwai lada in baka yi ba babu zanibi makaruhi in baka yi ba akwai lada in kai babu zanibi na fata an gane shine makaruhi to sai na tukun biyar mubahi halak abinda in kai babu lada babu zanibi in baka yi ba ma babu lada babu zanibi kamar ce shinkafa da cokali ko ci da hannu wani ne ya fi lada duk ɗaya ne in gane wannan ko ba wanda ya fi lada Allah ya taimake mu to wannan babi fasali na gaba zai karta da mu makaruhai kuma cikin sallah abinda in kai shi a cikin sallah babu zanibi amma inda baka yi ba kuma da ka samu lada inda baka yi ba da ka samu lada yace fasali to ga wani sabon aji wanda za mu shiga cikin al'amarin sallah kuma yace yukrahu du'a'u ba'al takbirat al-ihrami an karhanta yin addu'a bayan kabbara harama bayan an yi kabbara harama wannan addu'a wacce ake ce ma istiftahi ko addu'a ta bude sallah to wani ba'ari daga cikin malaman malikiya sun ce makaruhi ce in kai to babu zanibi ma'ana babu zanibi amma inda baka yi mata zakafi samun lada wannan wani ba'ari ne ko cikin malaman malikiyya ba dukkan su bane suka tafi akan haka akwai wadansu su ko wata mazhaba ko kuma wata fahimtar ta wadansu daga cikin malaman malikiyyar wadanda suka ce a'a mustahabbi ce yin ta akwai lada ba wai barin bane yake da lada yin ta ne yake da lada ina fata mun gane akwai kuma ruwayoyinta da yawa da dama wadanda ta zo ita wannan addu'a ta sahi akwai subhanaka allahumma bihamdik wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal ard hanifa wa ma ana min al mushrikeen akwai allahumma ba'id bayni wa bayna qataaya kama ba'adta bayna al mushriki wal maghribi wa naqqini min qataaya kama yunaqqi al thawb al abyad min al dunasi wa ghsilni min qataaya bil ma'i wal thalji wal barr da dai sauran ire-iren wa'annan an ruwaito cewa waɗansu ba'ari daga cikin malaman maliki sun ce mustahabbi ce amma ga nan shi malam mai iziya ya ce makruhi ce ina fata mun gane ko bambanci da tsakanin mustahabbi da makruhi mustahabbi in kayi akwai lada in baka yi ba babu zunubi makruhi in kayi babu zunubi in baka yi ba akwai lada duk dai abu ɗaya ne kan gane wannan ko Allah ya taimake mu malam yace yana daga cikin makaruhai na sallah wa ta'awuzu wa la basmalati fil faridati ci a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a lokacin da za a yi karatu na fatiha ko karatun sura a sallar farilla kamar yadda muka yi bayani can baya nan ma yace makaruhi ne mun yi tsallake ko na'am haka dai kware wa fi ruku'i ko التكبيرة الإهرام وفي الركوع هكا نين أدعى تكي الركوع إن أي ركوع بأدعى أكيب تذبيه أكيب أم فهمتوا أنكم سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده بأي متى أدعى تكي الركوع إن أكي أدعى تكي السجودة sai yi sujuda ne ake addu'a cikin sujuda sai kai addu'o'i amma cikin ruku'u tasbihi kullun ake wa fi tashahhud al-awwali hakanan yin addu'a a tahiyya ta farko yin addu'a a tahiyyar farko ita ma makruhi ce idan ake yin addu'a tahiyya ta karshe tahiyya ta biyu amma tahiyya ta farko in dai ba salat juma'a ba ko salat asubahi tunda ita dama zama ɗaya take da shi in dai sallah mai zama biyu ce kamar magriba isha'i azhur al-asr ane mata zama biyu to a zaman farko tahiyyar kur ake gamawa sai a miƙe a ci gaba da sallah sai a tahiyya ta ƙarshe ne ake yin addu'a wa ta'awuzu wal basmalatu fil faridati haka dan ci a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a cikin sallar farilla shi ma makruhi ne والسجود على بساط حكى نين سجد أكن شمفدا شما مكروهي لي والمنديل كوني ألي كوني أنكتي كوني تاول أشمفدا أدور قوشي أكي شما مكروهي لي أم فهمت وإن نفا يناتي مكروهي لي إن يازمو أنيني دمانفا إن أني دواتمانفا amma masallacin gaba daya an shimfide shi da carpet to ba zaka ce he kaya geshi ba ka kai goshin ka kasa dan kada kai karhanci nan babu karhanci inda yake akwai inda aka sa abin nan shimfida akwai kuma wani guri da aka bari kaman shimfidin da namu na masallaci ko suka idan gura goshin ka akan inda babu shimfida dan kyamar kada ka dora goshin ka a inda kowa ke dorawa sai ka zo da darduma kaka aje ka dora goshinka a kai da tafukan hannayenka a kai dan jiji da kai to nan ne aka ce makruhin ne an fahimci wannan ko Allah ya taimake mu amma inda larura babu komi gurin nan baka da amincin mai tsarki ne kan hanya ne ko harabar masallaci ce tattakawa ake sai ka zo da darduma ka kai ka shimfida a tsaye in za ka sujada ka dungura a kai to nan baka yi karhanci ba. Ina fata mun gane. Yace wal bisab wal mindil wa nahwihi wa ala tarfil kummi, haka nan yin sujada akan hannun riga, babbar riga ka za ka yi sujada haka shimfiɗa ka dora goshi a kai. An gane wannan ko? Tarfil kummi, hannun riga to makruhi ne. Wal iltifatu li ghairi daruratin, haka nan waige a cikin sallah in babu larura, in babu larura makruhi ne, bai bata sallah ba, sai dai waige in ya kai an juya, an juya ma alqibla baya, to nan sallah ta bace. An fahimci wannan kuma an yi haramu. Amma dan waigawa a cikin sallah makruhi ne, inda larura kuwa ba makruhi bane. An fahimta? Kana cikin sallah sai ka ji an tada wani mashin kamar kukan mashin dinka, sai ka dan waiga ya ga ashe ba shi bane, babu karhanci, sai ka ci gaba da sallar ka, baka yi komai ba sai ka ci gaba da sallar ka, ka tabbatar ba shi bane. Ka fahimci wani ko kayan sujada ne ka ji an tada daddago ka hanga ka gaishe ne hiyaya, ai ba mashin dina bane, to shikenan babu karhanci, akwai larura. In aka hana babu wata larura. Akwai masu irin wani kuma ga wani yana sallah kai shi bai tsaya guri ɗaya na yawan waige waige, irin wannan shine makruhin. Wata shabiqul asabi'i, haka nan kakkare ɗan yatsu, wa farqatuha, da rarraba su, kakkare yatsu irin abinda ake haka din nan, ana motsa ɗan yatsu ko kuma ana haka a cikin sallah, makruhi ne a yi ma ɗan yatsu haka, ko kuma farqatuha a riƙa bubbuɗa su haka. An gane wannan ko? Makruhi ne. Wala abaso bi katimihi, haka nan mutum yana sallah yana taɓa zobe, yana ɗan mumbarta zoben shi, shi ma makruhi ne. Aw bi lihiyatihi, ko gemu, yana sallah yana ɗan taɓa gemun shi, shi ma makruhi ne. Wa taghmiru basarihi, haka nan mutum yana sallah ya rumtsa ido, rumtsa ƙwaya idon shi yana cikin sallah, shi ma makruhi ne. Wa raqquha ila sama'i, haka daga ganin shi sama, yana sallah daga ido sama. An gane wannan ko? Shi ma makruhi ne. Wa dammul qadamaini, haɗa ƙafafuwa tsaye a tsaya ɗin tsayuwar soja, ba a buɗe tsakanin ƙafafuwa ba, a haɗe su guri ɗaya kamar tsayuwar faretin soja, shi ma wannan makruhi ne, bai ɓata sallah ba. Wa daqul yadi ala al-khatiri ala khatirati, haka ɗora hannu a kwankwaso, shi ma makruhi ne. Kamar ya? Kamar shi ne mutum ya haka ko? To kuma wasu sun ce kamar mai riƙe hannu, in ya riƙe hannun to ana so ne ya ɗora kan ƙirji, ya ɗora hannun dama a kan na hagu, ya ɗora kan ƙirje shi. To akwai wasu suke riƙe nan gurin haka. Suka ce to wannan shi ne karhancin, shi ne khatir. Aje hannu can wajen mara, a aje hannu wajen mara. An gane wannan ko? Shi ne karhancin. Allah ya taimake mu. Wa tahaddathu an-nafsi bi umuri ad-dunya, da kuma abinda din zuciya, barin zuciya ta tafi tana ta tunani wajen al'amarin duniya, to wannan fa karhancin da wuya iya kauce mishi ko ba haka ba? Yau a ce dai ka yi sallah ko raka'a biyu ce, baka tuno komai na kasuwarka ba, baka tuno wani abu na gida ba, anya da wuya dai sai dai a yi bakin kokari, sai dai a yi bakin kokari dangane. Wa hamlu sha'in, haka nan makruhi da mutum ya sanya wani abu bi kummi, a jikin hannun rigar shi, mutum yana sallah ya kunsu wani abu a rigar shi haka ya rike, shi ma makruhi ne. Aw fammi, ko ya sa wani abu a cikin bakin shi, yana sallah ya dan jefa wani abu a cikin bakin shi wanda ba ce yake ba, in abinci ne ko abin sha, to wannan kuma haramun ne, sallah ta ɓaci. Amma wani abu ne ya jefa cikin bakin, kuma ya bashi cikin bakin, to makruhi ne irin wannan. Ko kuma sanya wani abu mai nauyi cikin aljihu, musamman irin aljihun babban riga, sanyi wani abu wanda zai riƙa rinjayarka, duka wannan makruhi ne a cikin sallah. Wa salatu bi tariqi man yamurru bayna yadayhi, haka nan mutum ya tsiri sallah a inna ya tabbatar mutane na wuce ta gurin, hanyar mutane ce, kudin sai mutum ya zo ya dira sallah a gurin, shi ma makaruhi ne. An gane wannan ko kuma bai da halin, bai da damar hana mutane wucewa ba. Yauwa, ana hana mutum ya wuce ta gaban mai sallah ne, kan sa hannu ka tsare shi, in ka tabbatar akwai inda zai wuce ba sai ta nan ba. Amma in kai ne ka zo ka fara sallah a inda mutane ke wucewa, to baka da damar ka hana su wucewa. An gane wannan ko? Ya ba za ka hana su ba, kai kai laifi, in ma laifin ne. Waƙatun da baragosi, haka nan kashe kuɗin cizo, wala ƙamalati ko kwarkwata, filin masjidi a cikin masallaci, shi ma makaruhi ne. A kashe cikin masallaci, jikin bango ne ko aunin bango, ko kwarkwata, to duk waɗannan ababe ne makaruhai ne a cikin al'amarin sallah. Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu, Allah ya ba mu dacewa. Malam ya lissafo mana waɗannan daga cikin abin da ake ce makaruhi, kuma mun zo ƙarshen fasalin, za mu dakata a nan. Sai kuma in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu sartin sama, sai mu dora akan ababen da ke ɓata sallah ga baki ɗaya. Waɗansu ababe waɗanda in mutum yana sallah ya yi su, to sallah ta ɓaci ga baki ɗaya. Ga fasalinsu nan gaba za mu shiga insha Allah. Allah ka taimake mu, Allah ka amshi ayyukanmu, Allah ka ba mu damar bauta maka kamar da ka umarce mu bauta maka, ya Allah. Allah ka sanya albarka ga abin da muke karantawa, ka fahimtar da mu addini, ka ba mu ikon ɗabbaka shi kamar da ka fahimtar da mu shi, ya Allah. Allah ka sa albarka gare mu. Shikenan ko? To alhamdulillah, Allah ka ba ƙasar mu zama lafiya. Wa alaikumus salam. Dora hannu. Haka ne. Malam ya tambaya ya ce wajen dora hannun na a kirji, da dorawa haka a kan kirjin, da kuma dorawa ana haka wajen makogwaro ko? Wanne ne, ina ne ake yi? To dukkan su ana yi, amma dai abin da ya tabbata shi ne dorawa a kirji ɗin. Wannan shi ne hadisi suka tabbatar da shi. Akwai abinna Abdullahi bin Abbas, Abdullahi bin Abbas a cikin tafsirin shi, shi ya fahimci kuma dorawa a wajen makogwaro shi ne mafifice, domin ya fassara waccan aya ta cikin inna atainaka al-kawthar fasalli rabbika wanhar inna sha'ika huwa al-abtar. Yace fasalli li rabbika, kai sallah saboda ubangijinka, wanhar, waɗansu malamai suka fassara ka soke dabbar raƙuminka na layya, ka soke raƙumin layya, wacce ainihin babbar sallah kenan, kai sallar idi ka soke raƙumin layya. To amma shi Abdullahi bin Abbas sai ya fassara ka yi sallah, wannan sallar da muke ta yau da kullum, wannan har kuma ka riƙe inda ake soke raƙumi, domin shi raƙumi kaga ɗan rami rami na, to a wajen raƙumi nan ne ake soka shi da mashi, bayan kashi ake ba, wannan ɗan kwari irin wannan, to na raƙumi na ake saka mai wani mashi ko wuka a ciki gurin, sai ake yanka shi. To sai fassara da cewa ka yi sallah kuma ka riƙe inda ake suka, saboda ka yi a riƙe nan gurin. Haka ya zo cikin tafsirin Abdullahi bin Abbas. Amma dai mafi yawan malamai a ɗora hannun dama akan na hagu, a ɗora akan kirji. Wannan shi ya tabbata kuma shi muke fatawa. Ina fata malam ya gane. Allah ya taimake mu. To, wa alaikumus salam, da kanka sai mu dakata. Imala yake so ya ce. Maganar kaɗan saurara. Na'am. Mutum yana cikin sallah sai ya ji wata ƙara haka fas haka ko? Kamar ɗan harbin bindiga. Sai ɗan saurara. Ya matsayin sallar shi. Haka magana take ko? To matuƙar dai ba abin nan bane ba, sallar shi ta yi. Sallar shi lafiya lau. An gane wannan ko? In kuma ma har ya ji abin fa ya wuce gona da iri, to ya waiga da kyau. In ma zai ɗan ruga ne ya ruga. Bai yi laifi ba. Amma daga nan in ya ɗan ruga kuma to fa sallar ta ɓata sai ya sake wata. Ka fahimci wannan ko? Ba wai abin nan dakewa ba ne ba. Kana sallah ka ji wani rikici irin wannan mai tada hankali,
wai ka tsaya kai ba za ka waiga ba ko kai ba za ka gudu ba wannan shari'a ba ta ce ba ta yi da wannan ba ko kana cikin sallar in ka ji abin da ba ka gane mashi ba an gane wannan ko eh to yi ta kanka Allah ba shi daga baya ko da ba wani hadari ba ne a da a gyara sallar ko kuma a da a sake sallar ya fi sauki wala tulqu bi aydikum ila tahaluka an fahimci wannan ko yawwa in ka ji kamar abin da harbin bindiga ne in dan inda zaka iya dan waiga ne ka tabbatar da ba shi bane dan waiga in ko daga can bayan ka ne ka ji fa zuciyarka ba ta natsu ba to kurin yanke sallar nan an gane wannan ko yanke sallar ka tabbatar da lafiya lau sai ka sake wata yafi sauki domin in ka ce ka ci gaba da wannan sallar a irin wannan yanayin to sallar za ta yi ba za ka yi ta cikin tsartsar ba za ka cika ruku'u ba ba za ka cika sujada ba za ka kuma hamzari ka yi ka gama haka ne ko ba haka ba sai kuma ka taba ci wanda haka yanke ta kurin ka tabbatar ana cikin natsuwa ne sai sai ka kara wannan wata sallar yafi sauki Allah ya taimake mu Allah ya ba mu dacewa اللهم رب أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها بغفر ربنا وارحمنا أقوي ما صبر الدعاء أن كسر سكسر بقاتلسو أن كبيا مس بقاتلسنا على كيري موما يا أن كسر مكسرنا مبقاتن أن كسر يا أن بركة مبقاتن مكبيا من يا الله أن كسر كسر ما هل تكي تكي أن كبات زمان لا فيها أن كبات زمان لا فيها لكتين إمبوكو حرام لكتين إنك دنافا rikicin barayin waya Allah ka mana kashin wannan fitattunu ya Allah da rikice-rikice na ƴan siyasa gashi na takara na tsayawa ta karkari da faɗi tashin da ake ta yi Allah ka ka mana sauƙin wannan fitattunu ya Allah Allah ka zama na ƙasa ta mu lafiya duniyar musulmi gabaki ɗaya Allah ka ba ta lafiya da zama lafiya da inda musulmi yake a duniya Allah ka ba shi lafiya da zama lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali ya Allah اللهم رب تقبل دعانا انك تسمع الدعاء وتب علينا انك تواب رحيم سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك تقبل منا انك انت الوهاب الفاتح الحمد لله